Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta dakatar da jami'inta mai kula da ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a jihar Plateau, Mr. Fred Ogboji, bisa zargin ɓacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zaɓe. Hukumar INEC a wata sanarwa ta ce ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan ɓacewar takardun kaɗa ƙuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da Jos ta Arewa a rumfuna 16 na ƙaramar hukumar. Jami'a a sashen labaru na hukumar INEC ta ƙasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike.
A hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta ta ɗage zaɓe ne a rumfunan zaɓe guda 16 da suke Jos North Basa Federal Constituency, saboda an zamu iya cewa samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar takardun kada ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda 16 din. Kuma kaya ne wannan takardun zaɓe an kawo su daga Abuja, an karɓe su, amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa. Saboda haka shine hukuma ta ga ya dace da ta ɗage wannan zaɓen daga jiya Asabar zuwa yau Lahadi. Kuma za a yi bincike akan shi wannan electoral officer ɗin, idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata. Kuma yasa hukumar zaɓe ta daɗa hoɓɓasa an samu an gudanar da wannan zaɓen a wa'annan rumfuna guda 16 kamar yadda dama aka tsara kasancewansu.
Duk da umarnin da hukumar zaɓen ta bayar na ci gaba da yin zaɓuɓɓuka a rumfuna 16 a jiya Lahadi, a wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaɓen ba su fito a kan lokaci ba. A wasu wurare kuma jami'an zaɓen sun fito amma jama'a ba su je rumfunan ba. Mr. Rafael Madugu, ɗan jarida ne a jihar Plateau, ya shaida mun wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaɓen da aka dakatar ya taka na rashin bada bayanai.
Lokacin da aka fito aka bude wuraren zaɓuɓɓuka, sai akwai inda aka tara cewa ma'aikatan INEC ba su riga sun iso ba, kuma mutane sun fito. Aka kai kuka ga INEC cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba, mutane suna ta jira. Ana ta koke-koken nan, ƴan jarida sun yi kokari su yi magana da shi, baya ɗaukan waya, an aika mishi da sako ma bai ansa ba.
To amma kana ga ta ina ya kamata ita INEC ta yi gyara, musamman saboda gaba kar a samu irin wayannan rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai, musamman daga bangaren ita INEC, ta yanda mutane za su gamsu da abinda matakan da ta sa.
Kira na ga hukumar zaɓe shine nan gaba a tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata, a tare da jami'an tsaro, kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka.
Har lokacin hada wannan rahoto dai, hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba. An gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau da dan majalisar wakilai na Jos ta Arewa da Basani, bayan kotu ta tunkuɗe waɗanda aka zaba a baya daga jami'iyar PDP. Bayan kotun ta ce jami'iyar a jihar Plateau ba ta da zababbun shugabanni kafin gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari da aka yi a shekara ta 2023. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.